Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na fuskantar barazanar kigewa a lokacin da majalisar dokokin kasar ta gano cewa ya kashe wasu makudan kudade har dalar Amurka miliyan 496. Shugaba Buhari ya yi amfani da kudaden ne wajen sayo wasu jiragen sama daga kasar Amurka da zai amfani da su domin karfafa sha'anin tsaron kasa. ‘Yan majalisar sun ɗauki hanyar yin hakan ne a lokacin da Sanata Matthew Iragede, ɗan PDP daga jihar Edo, ya tashi tsaye ya nuni cewa doka ce ta bai wa majalisar hurumin amincewa da duk wani kashe kuɗi da za a yi wajen yi wa ƙasa hidima.
The president must take or any amount of money that has to be spent in the federation must be appropriated by National Assembly. This expenditure has not been appropriated by National Assembly and therefore it breaches the position of our constitution.
An kwashi lokaci mai tsawo ana muhawara akan wannan batun. Daga baya shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki ya ba da umarnin cewa
let us send it to judiciary to advise one whether truly that the constitution has been breached, two the circumstances surrounding that whether it does in any way justify that they will advise us.
Anan Saraki ya ce abin da ya kamata shine kwamitin kula da harkar shari'a ya duba mana wannan batu a yi bincike a gani shin shugaba Buhari ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasa ko a'a. To da yake zauren majalisun biyu ne suka yi wannan yunkuri na tsige shugaba Buhari, Honorable Inosu Ahmed Abubakar, ɗan jam'iyyar APC daga jihar Gombe, yana mai ra'ayin cewa 'yan adawa ne ke tada zaune tsaye a majalisun biyu duka.
Al-daruratu tubihul mahdura, ai an ce necessity is the mother of invention. Doctrine of necessity kuma sau tari a ne shi. Doctrine of necessity ne aka yi amfani da shi gudun jantar zama shugaban ƙasa. Duk babu doka an samu lafuna. Saboda haka kuɗin nan ba an ce ya ɗauka ba ne ya sa aljihayen wasu mutane, ba ya ɗauka ba ne kuma ya babu martabar mu ya ce eh na yi abu kaza amma muna so ku ku gyara shi. To me laifi a ciki?
Shi ma Honorable Ahmed Babba Keita ɗan jam'iyyar APC daga jihar Katsina ya ce ba a Najeriya kaɗai shugaba ke ɗaukar irin wannan mataki ba.
In harkar tsaro ta zo babu wani abu da ake saurari. Dan in ka ce wai sai ka tsaya ka bi zaurukan majalisa sun baka to kila illar da za a yi maka ta wuce. Waɗannan ma ba su cikin irin yanayin da muke ciki irin su ƙasar America, Faransa da Ingila ko kwanan nan sun je ba tare da zattarwar majalisocinsu na tarayya ba. Sun je sun kai mu ƙasar Siriya hari. Da tsakanin Siriya da America wurin kilomita 700 ne ko 800. Saboda haka bai kamata ba mu yi amfani da wata dama da aka ba mu ta tsarin mulki mu tura abin da shine babban nauyin da Allah ya dora mu musulunci.
Nan gaba kaɗan za a ba da rana da shugaba Buhari zai yi wa haɗaɗɗiyar majalisun biyu bayanin dalilan da ya sa harkar tsaro ke ci gaba da taɓarɓarewa duk da maƙudan kuɗaɗe da ake kashewa wajen inganta tsaron. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.